Kamfanin albarkatun man fetur a Nigeria, wato NNPC, yace ya gano dimbin iskar gas dankare a karkashin kasa a yankunan kananan hukumomin Wase da Kanam a nan jihar Plateau. Shugaban kula da aikin tonon man fetur na kamfanin NNPC Abdullahi Bomai yace gano sinadarin hydrocarbon a kwancin Benue ya nuna tabbacin samun mai da iskar gas wanda yace kara gudanar da bincike zai bayyana irin albarkatun da ke karkashin kasa. Jami'in na NNPC yace wannan aikin zai gudana ne a kananan hukumomin Kanam da Wase dake arewa maso gabashin jihar Plateau don gudanar da binciken kwakwaf a gano hydrocarbon da ke karkashin kasa. Mai martaba sarkin Kanam Alhaji Mu'azu Muhammadu yace gudanar da aikin hakar man da iskar gas ci gaba ne a yankin nasa.
Alhamdulillah, godiya mu Allah da godiya mu gwamnati da ta mai da hankalinta akan haka. Magana a harkar mai da gas bata da yankin mu aka fara ba, kuma abubuwan da ya faru ya zama mana abin karatu sai mu ma mu amfani da haka mu kyautata mu gaurata dukkan abin da zai kawo mana rashin jin dadi. Wani zai ce gonan kakan shi ne, filin wani shi ne, wannan dukkanan nan, amma mafi ala alkhairin da yake ciki zai fi bakin cikin da yake ciki. Saboda yawa mutane ba aikin yi, to kaga wannan ma zai kashe zaman banza. Abin da ya fi dadi a al'amari ya kawo sauki shi ne yin adalci.
Mr. Teso Aga malami ne a sashen binciken albarkatun kasa a jami'ar Jos yace samun man fetur da iskar gas a jihar Plateau zai kara martabar da Najeriya ke da shi na zama kan gaba a bangaren samar da iskar gas wanda ke da muhimmanci a duniya.
To yanzu reserve namu wato yawan mai da muke da shi dama ya rabu kenan, amma yanzu da wannan discovery da aka yi ya nuna reserve namu ya karu. Yanzu in ba wani abu ba za mu iya mu maintain number 1 a cikin Africa na masu cire mai. Na biyu, mai din an samo shi a cikin abin da muke kira inland basin, don duk mai da za an riga an samu a Nigeria yana Niger Delta ne. Amma wannan kokarin da NNPC suke yi yanzu in aka samu ba za a samu irin matsaloli da kalubalen da aka samu a Niger Delta ba, zai taimake mu don babu teku kusa.
Abdulrahman Amuwase wanda dan asalin karamar hukumar Wase ne ya buƙaci waɗanda za su gudanar da aikin ne da su yi adalci wa al'ummar yankin.
Da Allah, idan an fara wannan aiki ya ci gaba, waɗanda suka tsoro akan wannan abun da Allah su ji tsoron Allah.
A bangare guda kuwa, gwamnatin jihar Plateau ta bakin mataimakin gwamnan jihar Farfesa Sani Tioden yace a shirye gwamnati take ta ba da gudunmawa don samun nasarar aikin. Kamfanin na NNPC da yake man fetur da iskar gas da ya gano ya ratsa jihohin Benue, Taraba, Adamawa, Gombe, Bauchi, Nasarawa, Plateau da Kogi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.